Inama a ce zan jiyo muryar ki mama na kin tafi har abada my first love kin bar ni da ke warki ina buƙatar na ji sautin muryar ki ina ke warki mu miss you mommy I miss you yeah
HouseTheSongs.com.